الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yau Asabat Shida ga Ramadan Hijira ta 1445 ya dace da 16 ga watan 3 shekara ta 2024 muna cikin tafsirin surat Yasin za mu ci gaba daga aya ta 38 insha Allah waɗannan ayoyi suna karantar da mu tsara hanyoyin samaniya yana daga cikin dalilai mafi girma waɗanda suke nan duniya tsara hanyoyin da taurari suke tafiya a kai a sararin samaniya yana daga cikin mafi girman dalilai a wannan duniya wanda yake nuna ma ɗan adam cewa ƙuduran Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da misali da yawa mukan ɗauka ita sama ba ta da hanya sai ga shi alƙur'ani ya tabbatar mana la halittun da suke sararin samaniya suna da hanyoyinsu kowanne akwai hanyar da Allah ya tsara mata wannan yana cikin mafi girma na iko na Allah subhanahu wa ta'ala wanda dan adam yake iya gani dalili kuwa saboda shi tauraro halitta ne mai girma Allah ya mana ishara ta haka da yake cewa fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azimun Allah ya rantse da ainihin mazaunin taurari inda tauraro yake Allah ya rantse da girman mazauninsa shine sai ya ce to da kun sani da kun gane cewa wannan rantsuwa ce mai girma saboda girman taurari inda suke sararin samaniya to alqur'ani ya tabbatar mana cewa sararin samaniya tana da hanyoyi wannan ya zo tun kafin ilimin kimiyya ya tabbatar da tsarin halittar sama kaga kenan sai ya zama mu'jiza ga annabi Muhammad wannan mu'jiza ce ga manzon Allah wannan shi yake nuna maka cewa alqur'ani gaskiya ne alqur'ani ya tabbatar mana da hakan saboda haka Allah madaukaki ya ce
wash-shamsu tajri mustaqarrun laha zalika taqdirul 'azizil 'alim
wash-shamsu tajri Allah madaukaki ya ce kuma rana tana gudu kaga bai ma ce tana tafiya ba tana gudu amma duk dan adam in ya daga ido ya kalli rana zai ga kamar a tsaye take amma kaga alqur'ani ya ce rana ba tsaye take ba gudu take wannan gudun da take yi li mustaqarri laha saboda cimma wani matabbacinta saboda rana ta cimma wani matabbaci da Allah ya mata sai Allah ya ce zalika kaga tafiyar rana taqdirul azizul alim kaddara ce ta mabuwayi masani Allah ya tabbatar yana da buwaya saboda haka ba abin da yafi karfinsa sannan kuma Allah ya tabbatar masani ne saboda haka duk wani ilimi makuransa ya kare ga Allah subhanahu wataala abin da yasa Allah ya ba mu misali da rana saboda tana cikin akbaru khalqillah allati nushahidu mafi girman halittar Allah da muke iya gani da idanun saboda haka sai Allah ya ba da misali da ita ai tambaya ma yayi a suratul nazi'at a antum ashaddu khalqan amis sama shin ku ne mafi tsananin halitta ko kuwa sararin samaniya sai Allah ya ce bana hato Allah shi ya gina ta rafa'a samkaha fasawaha ya daga rufi domin asamku da larabci samkul baiti saqafuhu Allah ya daga rufin sararin samaniya wa aghtasha laylaha wa akhraja buhaha Muhammadu Aminu Shankiti mai tafsirin Adwa'ul Bayan yana mujallal na farko shafi na 17 yana fassara farkon suratul Baqara yace halittan sama da ƙasa Allah subhanahu wataala yana gwada ma dan adam ikon sa da su daga cikin abin da Allah ke nuna ma dan adam shi Allah yana da iko to sai ya baka misali da halittar samai da ƙasa saboda haka yake cewa alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was samaa bina'an yakan bada misali da ƙasa da sama ya ba ma dan adam misali Allah shi yayi sama Allah shi yayi ƙasa me yasa li'annahuma min a'zamil makhluqati saboda sama da ƙasa sune suke cikin mafi girman halittun Allah me yasa Allah yake ba mu misali da sama da ƙasa dan ya nuna mana man qadara ala khalqil a'zami idan Allah ya iya halittar mafi girma fa huwa ala ghairihi qadirun min babin ukhra ya nuna cewa duk wani abin da bai kai wannan ba ba zai gagare shi ba ai shi yasa yace shin ku ne mafi tsananin halitta ko sama idan ko Allah zai iya halittar sama to abin da girman sa bai kai sama ba ashe ba zai gagare Allah ba wato shine hikimar da tasa Allah yake ba mu irin waɗannan misalai zaka gani wanda ya tabbatar da haka din yanzu kamar a suratul nazi'at tambaya yayi a antum ashaddu khalqan shin ku ne mafi tsananin halitta amma ya bada amsa a suratul ghafir aya ta 57 anan sai Allah yace la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi kaga can tambaya yayi nan kuma sai ya bada amsa Allah madaukake yace la khalqus samawati wal ardi lalle halittas samai da ƙasa akbaru yafi girma min khalqin nasi akan halittar mutane walakin aksarun nasi la ya'lamu sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba saboda kai inda zaka daga ido ka kalli rana ka kalli sararin samaniya ka kalli ƙasa wallahi ko babu dalili aka ce ma Allah zai tada kai bayan ka mutu ka san wannan abu ne mai sauki shi yasa Allah ya bada wannan misali kuma in mun taho karshen suratu yasin ma ai Allah ya sake wannan tambaya awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ardi biqadirin ala an yakhluqa mislahum yanzu wanda ya halicci samai da ƙasa ashe ba shi da iko ya sake halittar dan adam baya buƙatar amsarta sai Allah ya ce bala wa huwal khallaqul alim shi babu shakka haka ne Allah shine masanin halitta Allah wato gwani ne ta wajen halitta sannan kuma Allah masani in ka dawo suratul isra'i ayata 99 Allah yace awalam yarau annallaha alladhi khalaqa as-samawati wal arda shin ba su ganin Allah da ya halicci samai da ƙasa qadirun ala an yakhluqa mislahum kaga yayi kama da karshen suratul yasin ba su ganin Allah da ya halicci sammai da ƙasa yana iya halittar irin su waja'ala lahum ajalan la rayba fihi yasa musu ajali wanda babu makawa duk wanda ya isa wannan ajali zai mutu sai Allah yace fa abadhalimuna illa kufura kafirai sun ki face kafirce ma Allah tabaraka wa ta'ala in ka dawo suratul ahqaf ayata 33 awalam yaraw anna allaha alladhi khalaqa samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna ba su ganin Allah da ya halicci sammai da ƙasa kuma bai gaji ba ta wajen halittan Allah bai wahala ba sai Allah ce ba sa gani bi qadirin ala an yuhyiyal mauta wannan Allah yana iya tayar da matacce bala innahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai wato ayoyi suna da yawa yakan ba mu misali da halittar sama saboda me mu gane kudurarsa saboda haka duk sa'ilin da Allah zai magana akan kudura in ce yana magana kudura akan zai iya tada dan adam to sai baka misali da halittan sama da ƙasa akwai wata magana da Ibn Kasir ya yi mai burgewa wanda ke gwada maka ilimin malaman farko Allah ya musu rahama wannan ya zo a maganarsa ta zo a al-bidayatu wa nihaya ina mujallad da farko shafi na 64 yace huwa al-mutasarrifu fi dhalika kullihi Allah shike sarrafa duk al'amarin da yake sama da ƙasa al-hakimu alladhi la yukhalifu Allah shine mai iko wanda bai sabawa wala yumani'u idan Allah ya so abu to babu yadda za a yi wannan abin bai auku ba wali hadha saboda haka yasa yace Allah sai ya ware ayoyi guda uku a cikin alqur'ani wasu ayoyi ne guda uku inda zikri samawati wan nujumi wal layli wan nahar yana magana akan halittan sama halittan taurari halittan dare halittar yini aya uku a cikin alqur'ani idan Allah ya tashi magana akan halittar sama da ƙasa da taurari manyan halittu to in yazo ƙarshen maganar sai ya ce zalika taqdirul azizil alim ayoyi guda uku ne kuma in ba magana ake akan sama da ƙasa ba Allah baya cika magana da wannan ƙarshe kaga misali wannan sura ta yasin wannan da muka karanta washamsu tajri li mustaqarril laha rana tana gudana tana kokarin cimma matabbata gare ta me Allah ya ce a ƙarshe zalika taqdirul azizil alim wannan kaddarawa ne na Allah mabuwayi kuma Allah masani kaga yana magana akan halittar sama ne to misali na biyu idan ka tafi suratul an'am aya ta 96 Allah ya ce faliqul isbahi وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ميچي ا قرشي ذلك تقدير العزيز العليم kaga nan ma sai kawo karshen ayar kamar da ya karasa a wannan Allah madaukaki yace faliqul isbahi Allah shi yake tsage safiya da kake ganin gari ya waye ba shi kada ya waye ba Allah ne ya wayar da shi Allah shi yasa garin ya waye muka tashi muke ganin haske saboda kai sa wannan alama ce ta kuduran Allah yana da kyau mutum a ce ya taba tunawa me zatanka da gari zamu kwana garin bai waye ba kana ganin akwai wani technology wanda zai iya kawo mana wayewar gari wallahi babu babu wanda ya isa ya kawo wayewar gari sai Allah shi yasa wannan ya zama siffar Allah faliqul isbahi siffa ce ta Allah Allah mai tsage safiya Allah shine yake kawowa gari ya waye wata Allah laila sakanan Allah shi ya saka dare ya zama mai nutsuwa saboda haka in dare yayi sai ka ji gari yayi tsit wannan ikon Allah ne washamsa wal qamara husbana Allah shi ya saka rana da wata akan lissafi kaga da yace akan lissafi ya gwada maka zaman da suke ba na shirme bane alissafi suke to da yazo magana akan rana da wata sai ce zalika taqdirul azizil alim wannan kaddarawa ne na Allah mabuwayi Allah masani kaga mun samu aya biyu ga wannan ta suratul yasin ga aya ta 96 ta suratul an'am saura guda daya wannan tana suratul fussilat aya ta 12 Allah yake faqabahunna sab'a samawatin fi yawmaini da ya tashi halittan sama a kwana biyu Allah ya halicci sammai guda 7 wa auha fi kulli sama'in amraha sai Allah ya yi ma kowace sama irin umurninta irin abubuwan da yake so su kasance a wannan sama saboda kai sa duk halittun Allah suna tabbata ne akan tsarin Allah yayi wahayi ma kowace sama ga al'amarinta to sai Allah yake wazayyana sama'a dunya ita sama ta kusa sai muka yi mata ado aka yi mata kwalliya bi masabiha da fitilu wa hifdhan kuma saboda tsaro da ya faɗi haka me yace a ƙarshe zalika taqdirul azizil alim wannan kaddarawa ne na Allah mabuwayi masani saboda haka ayoyin nan guda uku ne a cikin alqur'ani guda uku ne inda Allah ya cika kowace aya da wannan kalma kuma in ka dubi duka ayoyin zaka ga cewa suna magana ne akan halittar sama saboda haka yasa halittar sararin samaniya shine mafi girma abinda alqur'ani yake ba mu misalin kaddaran Allah dashi saboda idan ana maganar kuduran Allah to wallahi in an kawo misali da halittar sama an zo karshe idan aka ce Allah shi ya kaddara taqdiru shi ya kaddara al-aziz mabuwayi me yasa aka ce Allah mabuwayi allazi qad qahara kulli shay shine ibnu kasir yace ai idan aka ce ma Allah mabuwayi saboda ya gagari kowa ba wanda ya isa ya gagare shi shi kuma ya gagari kowa shi yasa idan aka yi maganar halittar sama sai Allah ya ce wannan aiki ne na babuwayi wanda babu abin da yafi karfin sa wadana lahu kullu shay'in saboda ka duk wani abu ya kaskanta ga Allah fala yumana idan Allah ya so aukuwar abu babu wani abin da ya isa ya hana aukuwan wannan abin wala yugalab sannan ba a fin karfin Allah al-alimu bi kulli shay'in Allah masanin dukkan komai ne faqaddara kulli shay'in taqdiran ala nizamin la yaktalifu wala yattari saboda kai sa Allah ya tsara komi tsarin da Allah ya yi makomi ya dace da shi ashe sa kaji Allah yake cewa wa auha fi kulli sama'in amraha kowace sama da irin wahayin da Allah ya mata da irin umarnin da yake so wannan saman ta kasance akan tsarin sa saboda kai sa ita wannan aya da muka karanta tana daga cikin mafi girman ayoyin alqur'ani waɗanda suke nuna maka kuduran Allah tabaraka wa ta'ala to shi wannan hadisi wannan aya da muka karanta Allah ya ce wa shamsu tajri ita rana tana gudu limustaqarril laha domin cimma wani matabbacinta to zaka gani a littafin tafsiri fasara daban-daban da malamai suke yi idan an ce rana tana gudu limustaqarril laha me manufa me ma'anarta me ma'anarta zaka ga fasara daban-daban idan aka ce annabi ya fassara magana to ba a neman wata fassara ta biyu saboda haka yasa malaman tafsiri waɗanda suke aiki da hadisin manzon Allah ya zama waɗannan malamai sun fi dacewa da gaskiya ita wannan aya musamman annabi ya fassara ta manzon Allah da kansa ya fassara hadisin yana sahihul bukhari wata rana Abu Zar al-Ghifari yake cewa rana ta buya hina garibati shamsu a lokacin da rana ta buya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Zar tadri aina tazhabu ya kai Abu Zar ko ka san ina rana take tafiya ai ka ji Allah ya ce wa shamsu tajri rana tana gudu gudun nan ina ta dosa shine annabi ya ce ka san inda take zuwa to akwai amsar da Abu Zar ya bayar shine qultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai nace Allah da manzo suka fi sani to akwai riwaya da tazo Abu Zar al-Ghifari ya ce kuntu inda annabi fil masjid inda gurubi shamsi ina tare da annabi kaga wannan riwayar Abu Zar yana gwada cewa shi kadai daga shi sai manzon Allah suna cikin masallacin annabi a garin Madina rana ta buya da rana ta buya فقال سي النبي يا يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس ko ka san ta a ina ne rana take buya kala sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to abinda Allah yake nufi da cewa washamsu tajri li mustaqarril laha fa innaha tazhabu rana tana tafiya wannan tafiyar da take yi to akwai wanda aka ce ya taho zai musulunta waye kawo takaddam alhamdulillah muna ma wanda ya musulunta Abdulsalam addu'a Allah ya tabbatar da shi akan addinin musulunci amin to muna cikin bayani game da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake ce masa fa innaha tazhabu ita rana tana tafiya hatta tasjuda tahta al-arsh kamar yadda Allah ya ce wa shamsu tajri li mustaqarril laha ita rana tana gudu domin cimma wani matabbacinta me ya fasaran cimma matabbacinta sai manzo Allah ya ce rana tana tafiya ne har sai ta je ta yi sujuda tahta al-arsh a karkashin al-arshin Allah idan ta yi wannan sujuda فتستأذن ذات نمي إذني فيؤذن لها سئمة إذني هشي يعنون چور اترانا باتا بيانا سيد إذن الله مدعوكي وشين سيما ذا الله يچي ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها أقول لك چيد ذيذو بعد دئي وابا اتوى نرانا ذاتي سجودا amma ba za a karbo wannan sujudan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa tasta'dinu fala yu'dhanu laha za ta nemi izini ba za a bata izini ba yuqalu laha idan wannan ranar ta zo Allah zai ce ma rana irji'i min haythu ji'ti ki koma ta inda kika zo fa tatlu'u min magribiha saboda ka sai dai ka ga rana ta bullo ta yamma a maimakon gabas saboda lokaci ya zo na ƙarshe to shine sai manzo Allah yace fa zalika qauluhu ta'ala wannan shine fassaran aya ta 38 ta suratul yasin washamsu tajri li mustaqarril laha rana tana gudu dan cimma matabbacinta zalika taqdirul azizul alim kaga wannan lafazin hadisin manzo Allah ne karara kuma ya taho a sahih bukhari yana kitabu bad'il khalqi babu sifati shamsi wal qamar hadisi na 3199 yana kitabu tafsir shine hadisi na 4802 kuma al-imam bukhari ya kawo shi a kitabu tauhid yana kitabu tafsir yana kitabu tauhid wurare daban-daban da al-imam bukhari ya kawo hadisin abu zar al-jufari wanda annabi da kansa ya fassara ita wannan aya akwai riwaya da aka samu ta al-imam an-nasa'i wannan hadisin abu zar har yanzu amma riwayar al-imam an-nasa'i annabi yace tazhabu hatta tantahiya tahta al-arshi inda rabbiha rana tana tafiya har sai ta karasa zuwa ga karkashin al-arshin Allah subhanahu wata'ala sai ta je karkashin al-arshin Allah sai manzo Allah yace inda rabbiha daidai wajen zatin mahalicinta saboda zatin Allah yana saman al-arshi saboda ka ita rana tana zuwa karkashin al-arshi thumma tasta'zin sai ta nemi izini fayu'dhanu laha sai a mata izini wa yushiku an tasta'zina manzo Allah yace to ana tsammai akwai lokaci kusa da zai zo ba da dadewa ba za ta nemi izini fala yu'dhanu laha amma ba za a mata izini ba wa tastashfi'u za ta nemi ceto wa tatlub taitaro ko tana neman a bata damar ta sake fitowa fa idza kana zalika idan aka kai wannan ranar kila sai Allah ya ce mata itali'i min makaniki ki kullo daga inda kike shine sai manzo Allah nan ma a riwayar al-imamu nasa'i ya sake karanta ita wannan aya yace fa zalika qawluhu wash-shamsu tajri li mustaqarril laha to akwai kaga kenan riwaya kashi biyu na hadisin Abu Dharr al-Ghifari wadannan riwayoyi kashi biyu dukkan su suna cikin Sahih al-Bukhari a riwaya ta biyu akwai babu musamman da Imam al-Bukhari yayi na fassaran wannan aya babu wash-shamsu tajri li mustaqarril laha yayi babi shine hadisi na 4803 a wannan hadisin Abu Dharr al-Ghifari yace sa'altun nabiyya nine na tambayi annabi kaga riwaya ta zama biyu wancan riwaya ta farko yake cewa yana tare da manzon Allah a masallaci rana ta buya sai annabi ya mar bayani a wannan riwaya ta biyu yace ni da kaina na tambayi manzon Allah nace wannan ayar wash-shamsu tajri li mustaqarril laha Allah yana cewa rana tana gudu saboda cimma matabbacinta ya rasulullah me ake nufi kala sai manzo Allah yace mustaqarruha tahatal arshi matabbacin rana karkashin al'arshin Allah ne so kaga annabi ya fassara wannan aya hadisin kuma baya ga cewa raina sahih bukhari a wurare daban-daban yana sahihu muslim shine hadisi 397 to dan haka hadisi ne muttafaqun alai annabi ya fassara ayat da kansa illa da inda aka samu bambanci tsakanin riwayar al-Imam Bukhari da kuma ta Muslim a riwayar al-Imam Muslim sahabbai suna tare kaga kenan yana yiwa ba karo ɗaya bane wannan abin ya auku a wannan riwaya ta al-Imam Muslim Abu Dharr al-Ghifari yace sahabbai suna gaban manzon Allah yauman a wata rana sai manzon Allah ya musu tambaya atadruna aina tazhabu hadhihi ash-shamsu ko kun san inda wannan ranar take zuwa to kaga nan tambayar sahabbai ake gaba ɗaya ba mutum ɗaya bane wannan shine bambancin riwayar al-Imam Bukhari da kuma Muslim qalu sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam kuma ko ita wannan riwayar ma Abu Dharr ne ya bada labarin ta saboda kai nuna cewa abin ya auku akai-akai kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa qala sai annabi ya ce inna hazihi kun ga ranan nan tajri gudu take hatta tantahi ila mustaqarriha har sai ta isa matabbacinta wannan matabbacin nata tahta al-arshi yana karkashin al-arshin Allah idan ta isa wannan gurin fatafirru sajidatan sai ta fadi tayi sujuda fala tazalu kazalika ba za ta gushe ba tana cikin sujuda din hatta yuqalu laha irtafi har sai an ce marana to ki daga kanki wato rana za ta yi sujuda ga Allah a ƙarƙashin al'arshi ba za ta daga daga sujudan ba sai Allah ya ce dago irji'i min haythu ji'ti sai Allah ya ce wannan karo ki koma ta inda kika zo kaga idan aka ce za ta koma ta inda ta zo to ya nuna kenan ba za ta fito ta inda ta saba fitowa ba shine sai manzo Allah ya ce fatarji'u fatusbihu tali'a min al-maghrib sai a waye gari rana ta bullo ta yamma min matla'iha summa tajri hatta tantahi ila mustaqarriha tahta al-arsh fatakhiru sajida no za ta fito inda ta saba fitowa ta koma ta sake sujuda wala tazalu kazalika tana cikin sujuda hatta yuqalu laha sai a ce mata irtafi'i warji'i min haythu ji'ti ki tashi ki dawo ta inda kika zo fatarji'u fatatlu fatusbihu tali'a min matla'iha zata bullo ta inda ta saba bullowa thumma tajri la yastankiru an-nasu minha shay'an ba mutane ba su ganin akwai wata yadda muwa ga rana saboda ta saba fitowa inda ta saba hatta tantahi ila mustaqirriha sai ta isa matabbacinta hatta tantahi ila mustaqirriha zalika tahta al-arshi kamar yadda ta saba ta koma karkashin al'arshin Allah fa yuqalu laha sai a ce to irtafi'i asbihi tali'a min magharibiki kaga ta saba fitowa mutane ba su da damuwa duk duniya babu wanda yake shakkar gobe rana za ta bullo ta gabas duk tunanin mu kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yastankiru an-nasu min hashay'an mutane ba sa ganin rana tana da matsala saboda an saba gani za ta bullo a kowace rana to amma wata rana tana zuwa da Allah zai ce isbihi tali'atan min maghribiki yau zaki bullo ne ta yamma fa tusbihu tali'atan min maghribiha sai rana ta bullo ta yamma fa qala rasulullah sai manzo Allah yake tadruna mata zalika tadruna mata zakum ko kun san yaushe ne abin zai auku tadrun a wata ribari yace atadruna mata zakum zaka ko kun san a wani lokaci ne hakan zai auku sai manzo Allah yace idan ka ga rana ta bullo ta yamma to hina la yanfa'u nafsan imanuha lokaci ne wanda imani baya amfanin bawa imani ba zai amfani dan adam ba idan aka ce maka rana ta bullo ta yamma to magana ta kare ko kai imani aikin banza ne kaga a yanzu mutum yana iya karban addinin musulunci addinin sa yayi albarka amma idan aka ce rana ta bullo ta yamma to Allah ya rufe kofar tuba sai annabi ya karanta aya ta 158 ta suratul an'am yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra qul intaziru inna muntazirun manzo Allah ya karanta wannan aya yauma ya'ti ba'du ayati rabbika ranar da sashin alamar tashin kiyama yazo la yanfa'u nafsan imanuha idan mutum bai yi imani ba lam takun amanat min qablu bai yi imani ba kafin lokacin da rana take bullowa ta yamma to imanin sa a wannan lokaci ba zai amfani ba sai manzo Allah yace au kasabat fi imaniha khayra manzo Allah ya karanta wannan aya haka mutumin da bai samar ma imanin sa wani alkhairi ba idan rana ta bullo ta yamma to koda yayi aikin ladan Allah ba zai karba ba kaga kenan idan rana ta bullo ta yamma to da sallarka da azuminka sai wanda ya saba yi in ka saba yi to akwai fahimta cewa Allah zai baka lada amma in da baka yi da rana ta bullo ta yamma sai ka fara aikin banza ne Allah ba zai karba ba misali baka azumi da rana ta bullo ta yamma sai ka fara azumi Allah ba zai karba ba amma wanda ya saba yin azumi ko da rana ta bullo ta yamma idan ya azumin Allah zai bashi lada shi yasa aka ce au kasabat fi imaniha khaira to wannan riwaya ta al-Imam Muslim kenan tana kitabul iman babu bayanir zaman alladhi la yuqbalu fihi al-iman don haka sai al-Imam Muslim ya masa babi akwai zamani na zuwa wanda ba za a karbi musuluncin mutum ba ba za a karbi aikin imaninsa ba hadisin yana sunan abi daud yana kitabul huruf wal qiraat hadisin yana sunan tirmizi kitabul fitan yana musnadul imam ahmad da kuma tafsirai kamar misali tafsirin al-imam bagawi wa ghayruhum bi alfaz mutaqariba don haka shi hadisin abu zar al-gifari hadisi ne wanda babu shakka ya inganta daga manzon Allah kaga annabi ya fassara ita wannan aya manzon Allah ya tabbatar mana rana tana tafiya sujuda rana tana tafiya sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala a ina take sujuda manzon Allah yace a karkashin al'arshin Allah ashe rana tafiyar da take tana zuwa kasan al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala yaushe ne take zuwa wannan yazo ta bayanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa a kowace rana rana tana isa ta yi sujuda ga Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah shi yasa ya ba mu misali da cewa ranar ƙarshe rana ba za ta bullo ta gaba ba za ta bullo ta yamma ne kaga ya gwada a kowane dare sai rana ta je ta yi sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi ya tabbata daga manzon Allah in ka dubi sharhin da malamai suka yi ma hadisin kamar misali al-Imam an-Nawawi a sharhu sahih muslim yana sharhin riwayar da muka karanta din nan da mujallal nabi shafi na 197 al-Imam an-Nawawi ya ce wa amma sujudu shamsi da aka ce rana tana sujuda فهو بتمييز كركه دوكا رانر باتا da hankali a'a da saninta wa idrakin da kuma iliminta kamar yanda kake da fahimta kake da ilimi ranar haka take da fahimta da kuma ilimi yakhluquhu Allah ta'ala fiha wanda Allah ya riga ya halitta ya bata kai zaka dauka ai idan halitta bata motsi ko bata magana bata da rai la rana tana da rai da hankalinta da kuma fahimta saboda haka yasa annabi ya ba mu labarin maganar ma da rana take yi don har rana tana neman ceto ga halittun da suke duniya saboda matukar bata bullo ba to halittun duniya sun shiga bala'i saboda kai sa in ta je sujuda sai ta yi ta tawassul ta yi ta neman ceto ga Allah subhanahu wataala kamar yadda yazo a riwaya ta al-Imam an-Nasa'i al-Imam an-Nawawi yace rana tana da hankali in ka dubi bayanin Ibn Hajar shi ma a cikin Fathul Bari wanda ya zo a mujallar na 8 shafi na 403 yace zahirul hadis anna al-murad bil istiqrar wuqu'uhu fi kulli yawmin wa layla inda sujudiha saboda haka da Allah yace wa shamsu tajri li mustaqarril laha rana tana gudu dan cimma wani matabbacinta to zahiri abinda hadisin manzon Allah ya fassara mana wannan yana aukuwa ne a kowane yini da dare rana tana tafiya ta yi sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan sujuda da aka ce tana yi kar ka dauka wani sujuda ba na hakika bane babu shakka sujuda ce ta hakika sujuda ta hakika wannan yazo ta bayanin al-Imam al-Khattabi daga cikin malaman sunna na farko Abu Sulaiman al-Khattabi ya karanta wannan aya wa shamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim labarin zaka ganshi a kitabul asma'i was sifat na al-Imam al-Baihaqi yana mujallal na farko shafin 554 al-Imam al-Khattabi sai ya ce wa fi hadha wannan ayar tana tabbatar mana ikhbarun an sujudi shamsi tahta al-arsh rana tana zuwa sujuda a karkashin al-arshin Allah sai ce fala yunkaru kar musulmi ya yadda ya musanta kar ya yadda ya musanta yana iya yuwa min an yakuna zalika inna muhazati al-arsha fi masiriha shin idan rana tana tafiya tana zuwa ta tsaya ne koko akan hanyanta ne take bin karkashin al-arshin Allah wannan bayanin bai zo daga kowa ba tunda Allah bai fada mana ba bai kamata ma ka ringa suranta abin ba Allah dai ya tabbatar rana tana sujuda amma in ka lura magana farko bata kawar da na karshe ba da Allah ya ce wa shamsu tajri rana tana gudu sai ya ce li mustaqarril laha dan cimma matabbacinta ai Allah bai ce rana ta tsaya ba saboda haka ba lallai bane a ce maka rana ta tsaya kafin ta yi sujuda wa amma qauluhu da Allah madaukake yace annabi yace mustaqarruha tahta al-arshi matabbacin rana yana karkashin al-arshin Allah sai yace wannan bayani na manzon Allah min haisu la nudrikuhu wa la nushahiduhu ba mu san hakikanin yanda abin yake aukuwa ba ba mu taba gani ba saboda haka ba za ka bada shaidar yanda ranar take sujuda ba amma dai annabi ya tabbatar wa inna ma akhbara an gaibin manzon Allah ya ba mu labarin abin da ya buya babu wanda ya sani sai shi sai Allah me ya kamata ga musulmi fala nukazzibu bihi wala nukayyifuhu kar mu ƙaryata manzon Allah idan annabi ya ce rana tana zuwa kai sujuda ga Allah a ƙarƙashin al'arshin Allah kai musulmi ka gaskanta manzon Allah sannan na biyu kar ka suranta yanda take sujuda din dalili kuwa li'anna ilmana la yuhitu bihi saboda ilimin mu ba zai kai ga cimma wannan din ba babu yanda za a yi ka san yanda rana take sujuda tunda annabi bai nuna maka ba annabi bai mana bayanin sa ba alqur'ani ya tabbatar mana rana tana gudu tana tafiya ga wani wuri matabbaci gare ta hadisin manzon Allah ya tabbatar mana matabbacin rana yana karkashin al'arshin Allah subhanahu wataala to wannan duka hadisin Abu Zar al-Ghifari kenan kuma ba shi kadai bane Abdullah ibn Amr shi ma ya bada labarin wannan daga manzon Allah Abdullah ibn Amr hadisin sa yana kitabul musannaf na al-Hafiz Abdul Razzaq ya karanta wannan aya Abdullah ibn Amr yace fa mustaqarruha an tatlu'a fayaruddaha zunubu bani adam a wannan riwaya ta Abdullah ibn Amr yana cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara ita rana tana bullowa saboda akwai masu biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala amma idan aka zo karshen duniya wanda ya samu hadisan annabi da yawa duniya ba ta karewa face akan ashararu saboda haka ashararu ne mutanen banza ne a ƙarshen duniya saboda haka idan ranar ta koma ta je ta yi sujuda ga Allah tana so ta dawo sai Allah ya hana saboda duniyar ba ta da sauran amfani tunda ba a biyayya ga Allah tabaraka wataala wannan yazo ta hadisin Abdullah ibn Amr saboda haka zunuban ƴan adam ya hana ta ta sake bullowa ashe ya gwada cewar abinda yasa kaga rana tana bulla akwai bayin Allah na kwarei inda babu bayin Allah na kwarei a duniya rana ba za ta bullo ba abinda ya faru kenan a ƙarshen duniya fa idza garabat Abdullah ibn Amr yace to idan rana ta buya sallamat ta tafi ta yi sallama ga Allah wa sajadat ta yi sujuda wasta'zanat ta nemi izini ta dawo fala yu'zanu laha ba za a mata izini ba fataqulu za ta ce wato ta dade tana neman izinin kuma duk sa'ilin da ta yi latti kaga lokaci wucewa yake fataqulu ita da kanta za ta ce inna sayra ba'uda wa inni illa yu'zanu li la ablug bayan ta dade tana ta neman izini Allah ka ban izini in fita Allah ka ban izini in bullo ba ba ta izini ba sai ita da kanta ta rika cewa to fa yanzu tafiyar ta ƙara tsawo tsakanin inda nake zuwa can inda mutane za su amfana da haske na tace tafiyar ta ƙara tsawo ina tsoron koda an min izini a yanzu ba zan ma isa ba fatuhu basu masha Allah duk da haka Allah ba zai ba ta izini ba Allah zai tsare ranan summa yuqalu sai a ce itulu min haythu garabti daga ƙarshe kenan Allah zai mata wannan umarni Allah zai ce ki je ki bullo ta inda kika buya to shine sai manzon Allah ya ce fa min yawma izin ila yawmil qiyama daga wannan ranan har zuwa tsayuwar qiyama la yanfa'u nafsan imanuha imanin mutum ba zai amfane shi ba Allah ka tsare mu to wannan hadisin yana kitabul musannaf al-hafiz Abdul Razzaq yana kitabul mustadrak na al-imam al-hakim kuma shine hadisi na 8750 wannan hadisin ma ya inganta so kaga kenan ya nuna cewar babu shakka rana da izinin Allah take kulluwa a kowanne yini in ka dubi sharhin Ibn Hajar da yema wannan hadisin a Fathul Bari yana mujallal takar shafi na 386 Ibn Hajar yace fil hadisi raddun ala man za'ama anna al murada bi mustaqarriha gayatu ma tantahi ilayhi fil irtifa domin idan ka dubi wasu littafan tafsiri zaka ga sun ce abinda Allah yake nufi da washamsu tajri li mustaqarri laha rana tana gudu don cimma matabbacinta sai suka ce rana hawa sama take yi tana tafiya sama har sai ta kai makura idan ta kai makura wadhalika atwal yawmin fi sana to wannan zaka samu ita ce yini da tafi tsawo a shekara wannan yini shine yinin da rana tafi tafiya nesa sararin samaniya waqila ila muntaha amriha inda intihai dunya zaka ga wasu malaman tafsiri kuma suna cewa makuran rana da Allah ya ce rana tana gudu zuwa ga cimma matabbacinta me yake nufi da matabbaci sai malamin tafsirin ya ce abinda Allah yake nufi rana tana gudu bata tsaya ba ta doshi ƙarshen al'amarinta wanda in ta isa inda Allah ya tsayar da ita to sai tashin kiyama kaga kenan gudu take babu tsayuwa ranar da ta tsaya to duniya ta kare saboda haka idan aka ce ila mustaqarriha ko ko li mustaqarriha wato ana nufin muntaha amriha inda intihai dunya lokacin da al'amarin rana zai kare shine lokacin da duniya ta zo karshenta al-imam al-khattabi yace hatamilu an yakuna al-muradu bi istiqrariha tahta al-arshi kaga duk waɗannan fassarorin guda biyu babu wanda ya dace da fassarar manzon Allah saboda haka ya zama shirbe idan mutum ya ce rana tana gudu ma'anarta tana hawa sama har sai ta isa makura a sama shine ake nufi da mustaqarriha wannan ya saba ma hadisin manzon Allah idan mutum ya ce rana tana gudu ta doshi ƙarshenta in ta isa ƙarshenta duniya ta zo ƙarshe nan ma kaga ya saba ma hadisin manzon Allah shi yasa Ibn Hajar yace duk sa'ilin da mutum zai yi tafsiri to ya kamata ya fara ɗauko fassarar Annabi Muhammad idan ya kasance bai saba wa fasar manzon Allah ba to wannan babu laifi abinda annabi ya tabbatar mana shine istiqraruha tahta al-arshi rana tana da matabbaci matabbacin ta karkashin al-arshin Allah ne innaha tastaqirru tahtahu saboda tana zuwa karkashin al-arshi tantaziru matla'iha tana jiran Allah ya bata damar ta kullo saboda haka yanda ranar take tafiya karkashin al-arshin Allah ba mu sani ba la nuhitu bihi nahn ilmun mu bai kai mu gane ba walaysa fi sujudiha kull layla tahta al-arshi ma yu'iqu an dawraniha fi sayriha saboda haka idan aka ce rana tana zuwa ta yi sujuda karka dauka sujudan yana hana ta tafiyar ta sujudar yana hana ta jujjuyawa domin me sujudar ranan ba mu san yanda take yi ba ba mu sani ba وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة. وهذا حديث أن ظاهر ينون من تشوى رانا تنازوا سجودا أقوى ندري ديني. مقابل للاستقرار المسيء الدائم. إذا كشي تنا دوسم متبشي. كمان ده تفرقون بيان مزون الله دكما آية. المسير الدائم wanda yana gode cewa rana a koda yaushe a gudu take almu'abbaru anhu biljari a koda yaushe rana akan tafiya take sai Allah ya siffanta wannan tafiya da cewa gudu ne washamsu tajri idan aka ce tana gudu kaga ya nuna cewa rana ba a tsaye take ba to wannan sujuda da kaje an ce rana tana yi babu shakka gaskiya ne kuma wajibi ne musulmi ya gaskanta ba za ka taba sanin yanda take sujudar ba saboda halittar ta da halittar mu ba dai bane in ba don alqur'ani ya tabbatar ba in ba don manzon Allah ya faɗa mana ba ba yanda za a yi mu sani cewa rana tana sujuda saboda haka la ya'lamuha illa Allah subhanahu wata'ala alladhi yasjudu lahu kull man fis samawati wal ardi bare ba rana kadai bace in ka dubi alqur'ani zaka gani ai duk abin da ke cikin sama da ƙasa yana sujuda ga Allah misali a suratul hajj aya ta 18 alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash-shajaru wad dawabu wa kaseerun minan nasi kaga Allah ya kirga yace ashe baka gani duk waɗanda ke sammai kaga sai Allah ya kawo man halittu masu hankali kenan waɗanda ke sammai wa man fil ardi da waɗanda suke ƙasa suna sujuda ga Allah sai Allah ya ce wash-shamsu rana ma tana yi wal qamaru wata ma yana yi wan nujumu taurari suna sujuda wal jibalu da duwatsu wash-shajaru da itatuwa wad dawabu da dabbobi ashe kaga duk ƙwari da kake gani duk halittun Allah suna sujuda ga Allah sai Allah ya ce wa kasirun minan nasi da kuma mutane da yawa amma ba duka bane shi yasa ya ce wa kasirun haqqa alaihi alazab da yawa kalmar azabar Allah ta tabbata kansu saboda haka yasa ba sa sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga a wannan aya Allah ya nuna mana ba rana kadai ba duk halittun da ke sama da ƙasa suna sujuda ga Allah amma ai kaga baka iya sanin yaya sujudar dabbobi take misali zaka samu kana da shanu ka taba ganin saniya ta yi sujuda kana kiwon awakai ka taba ganin akuya ta yi sujuda ko kana da tsuntsaye ka taba ganin tsuntsu ya yi sujuda ai kowace halitta da irin sujudarta saboda haka ba lalle bane ka sani amma Allah ya ba mu labari a wannan aya ta suratul hajj aya ta 18 kuma ba shi kadai bane in ka dawo suratul nahl aya ta 48 zuwa 50 Allah madaukaki anan bai kawo man ba sai kawo ma walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaika wa hum la yastakbiru Allah yace duk wata dabba da take sammai da ƙasa tana sujuda gare shi haka nan mala'iku suna sujuda gare shi ba sa girman kai ga Allah tabaraka wa ta'ala ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun mala'iku suna tsoron Allah da yake saman su don haka suna aikata duk abinda Allah ya musu umarni kaga ya nuna cewar duk wata halitta da ka sani mai hankali da mara hankali tana sujuda ga Allah tabaraka wataala amma kuma ba lalle bane musan yanda suke sujuda din a tafsirin ibnu kasir yace yukhbiru taala an azamatihi wa jalalihi wa kibriyaihi Allah ya ba mu labarin girman sa Allah ya ba mu labarin kasaitarsa Allah ya ba mu labarin buwayar sa alladhi khada'a lahu kullu shay'in wanda dukkan wani abu da ka sani yana tawali'u ga Allah saboda girman sa wadanat lahu al-ashya'u wal-makhluqatu bi asriha duk wata halitta tana kaskantar da kanta ga Allah tana biyayya ga Allah subhanahu wata'ala jamaduha wa hayawanatuha halittu wadanda baka san suna da rai ba da kuma dabbobi halittu wadanda ka san suna da rayuka duk wata halittar Allah tana biyayya ga Allah saboda haka yasa Allah yace duwatsu suna sujuda gare shi itatuwa suna sujuda gare shi taurari suna sujuda gare shi ashe kaga hatta aljamaat suna sujuda ga Allah halittun da kake gani kamar ba su da rai mukallifuha min al-insi wal jinni wal mala'ika wadanda Allah ya dora musu aiki kamar mala'iku kamar mutane da aljanu suna sujuda ga Allah fa akhbara anna kullu man lahu dhillun karshen ta ma Allah ya nuna mana cewa duk abin da kaga yana da inuwa zata yamini wa zata shimali in dai wannan abin yana da inuwa inuwar tana yin dama da hagu bukratan wa ashiya da safe kaga ranar tana inuwar tana wani gefe da yamma inuwar ta koma wani gefe alqur'ani ya tabbatar mana wannan inuwar sajidun bi dhillihi lillahi ta'ala duk wata inuwar da ka gani a duniya sujuda take ma Allah subhanahu wata'ala kaga wannan alqur'ani ya gaya mana saboda haka mun gane don haka idan aka ce halittu suna sujuda koda ba mu san hakikanin sujudar ta su ba tunda Allah ya ce inuwar halitta sujuda take ma Allah to koda ta hanyar inuwar mutum zai tabbatar da alqur'ani ya kawo gaskiya shine ibnu kasir yace yukhbiru ta'ala annahu almustahiqqu lil ibada wannan duka Allah yana tabbatar mana ne shi ya cancanta a bauta masa Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa wahdahu la sharika lahu fa innahu yasjudu li azamatihi kullu shay'in abinda yasa Allah ya bamu labari rana tana zuwa sujuda taurari itatuwa mutane duk suna sujuda me yasa Allah ya gaya mana yana gaya mana ne saboda mu ji tsoransa mu girmama shi saboda kuwa koda mun ki bautansa duk wani abu da ka sani yana bautar Allah tau'an wa karhan da son shi da kin sa wa sujudu kulli shay'in yaqtasu bihi sai ibnu kasir yace sujudar komai ya takaita gare shi saboda ka ba lalle bane ka san yanda wata halitta take sujuda saboda kowace halitta da irin tsarin da Allah madaukake mata to babu shakka wadannan hadisai na Abu Dharr al-Ghifari hadisai ne wadanda sun inganta daga manzon Allah kuma inda zaka dawo ta sauran hadisai zaka samu riwayoyi da aka samu wadanda suke karfafa mu wannan kamar misali hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahari Allah yana shimfida hannunsa a dare saboda wanda yayi laifi da rana ya tuba wa yabsutu yadahu bin-nahari Allah yana shimfida hannunsa da rana liyatuba musii'un laili saboda wanda yayi laifi da daddare ya tuba hatta tatlu ash-shamsu min magharibiha har sai rana ta bullo ta yamma kaga wannan hadisin Abu Musa al-Ash'ari ashe ya nuna wadanda suka tabbatar rana za ta bullo ta yamma ba wai Abu Dharr al-Ghifari da kuma Abdullah ibn Amr kadai bane kaga an samu hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda ya tabbatar hadisin sa yana sahihu Muslim yana babu qabuli tauba min az-zunub wa in takarrarat idan dai ka tuba Allah zai karbi tubanka amma sharadin sa idan rana ba ta bullo ta yamma ba shine hadisi 2759 kaga ya gwada babu shakka za a kai ga ranar da ita rana za ta bullo ta yamma ne ba gabas yanda ta saba bullowa ba to sannan na biyu akwai hadisin Abu Huraira wanda shi ma ya ruwaito manzon Allah yana cewa la taqumu as-sa'atu hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha manzon Allah ya ce sa'ar ƙarshen duniya ba za ta tsaya ba sai rana ta bullo ta inda take buya. Kaga nan ma an samu ƙarin hadisi wanda riwaya ta Abu Huraira, sa'ar ƙarshen duniya ba za ta tsaya ba sai rana ta bullo ta inda take buya. To sai manzon Allah ya ce fa idza tala'at fara'aha an-nasu, idan rana ta bullo ta inda take buya, da zaran ta bullo mutane sun gani, amanu ajma'un, duk duniya kowa zai musulunta. Amma kuma an yi latti, rana ta bullo ta yamma sai kowa ya musulunta. Ai, saboda idan kaga ta bullo ta yamma kai ka tabbata duniya ta zo ƙarshe. To akwai riwaya da yazo yake cewa fa idza ra'aha an-nasu amana man alaiha, kaga wanda shi ya nuna cewa duk duniya, duk dan adam da yake kan duniya zai musulunta idan ya ga rana ta bullo ta yamma. A wancan riwaya amanu ajma'un, duk duniya, duk yan adam za su musulunta. Sannan sai manzon Allah ya ce fa zalika hina la yanfa'u nafsan imanuha, sai dai kuma wannan lokaci ne wanda imani baya amfanar mai yin sa. Lam takun amanat min qablu, in dai da can mutum bai yi imanin ba, to dan yayi imani daga ranan imanin ba zai amfane shi ba. Aw kasabat fi imani ha khaira, shi wannan hadisin na Abu Huraira ingancin sa yayi daidai da hadisin Abu Zar al-Ghifari, saboda yana sahih Bukhari kitabur raqaq hadisi 4635, yana sahih Muslim babu bayanin zaman alladhi la yuqbalu fihi, shine hadisin 157. To kaga kenan hadisin Abu Huraira muttafaqun alai, shi ma ya tabbatar rana za ta bullo ta yamma. Sannan akwai hadisin Safwan bin Asal, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna min qibali maghribi shamsi, manzon Allah yace kun ga ta nahiyar da rana take buya, baban maftuhan, akwai wata kofa da Allah ya bude, arduhu 70 sana, wannan kofa fadinta tsawon tafiya shekara 70 ne. Fala yazalu zalika albabu maftuhan litauba, wannan kofar bata gushewa, a bude take tunda Allah ya halicci wannan kofa, kofar tana bude in dai ka tuba, to tuban ka yana bi ta wannan kofa ne. Hatta tatlu ash-shamsu min nahwihi, amma za a kawo lokacin da ranar za ta bullo ta wannan gurin, da zaran ta bullo an rufe kofar tuba kenan. Akwai riwaya da ta zo inna Allah ta'ala ja'ala bil maghribi baban, Allah ya saka wata kofa ta yamma, arduhu masiratu 70 aman litauba, wannan kofa fadinta ya kai tafiya shekara 70. Allah ya bar wannan kofa ne saboda karban tuban mutane, wato idan ka tuba ga Allah tubanka yana tafiya ta wannan kofar ne. La yughlaqu ma lam tatlu'i ash-shamsu min qiblihi, ba za a kulla wannan kofar ba sai rana ta bullo ta wannan nahiya. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza tala'at min nahwihi, idan rana ta bullo ta wannan gefen, lam yanfa'u nafsan imanuhu, imani ba zai amfani dan adam ba, lam takun amanat min qablu, in dai mutum bai yi imani ba kafin wannan lokacin, aw kasabat fi imani ha khaira. To wannan hadisin yana al-musnad al-imami Ahmad, shi ma ya inganta, yana sahihu targhib, yana sahihu al-jami' sagir, zaka gani a mujallal na biyu shafi na 443, amma karfin sa bai kai wadancan riwayoyin ba. Kaga nan ma Annabi ya tabbatar mana rana za ta bullo ta yamma a ƙarshen duniya. Sannan akwai riwayar Abdullah ibn Sa'di al-Amiri, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tanqati'ul hijratu ma dama al-adu yuqatal, in dai ana yaki to hukuncin hijira yana nan yana aiki shi ma. Hijira takan zama shari'a matukar ana jihadi, saboda haka ita hijira bata kare ba. Manzon Allah yace innal hijrata khaslatani, innal hijrata khaslatani ihdahuma an tahjura sayyiati. Me ake nufi da hijira? Manzon Allah yace hijira halaye guda biyu ne, na daya ka kaurace ma sabon Allah, annabi yace idan ka kaurace masa sabon Allah sai a ce wane yayi hijira yayi hijira daga zunubi zuwa ga biyayya ga Allah subhanahu wataala dan haka hijira mafi daraja ita ce hijira daga laifi mutun ya bar saba ma Allah to sai nabi wal ukhra an tuhajira ila Allah wa rasulihi kai kaura ka bar gari ka koma ga Allah da manzon Allah saboda ka mutun yayi hijira saboda gudu da addinin sa to sai manzon Allah yace wala tanqatu al hijratu ma tuqbilat at tauba matukar ana karban tuban mutane to ita ma hijira bata katsewa hijira bata yankewa duk sa'ilin da aka samu wata damuwa ga musulmi ta wajen ibadar sa sai ya bar wannan gurin ya koma inda zai bauta ma Allah ya kaura wala tazalu tawbatu maqbula hatta tatlu ash-shamsu min al-maghrib sai manzon Allah yace ita tuba bata gushewa ana karbanta har sai rana ta bullo ta yamma fa idza tala'at idan rana ta bullo tubi'a ala kulli qalbin bima fihi to sai Allah ya rufe zuciya idan rana ta bullo ta yamma duk wani dan adam sai Allah ya kulla zuciyarsa idan an kulla zuciya babu sauran abin da zai shiga na alkhairi ko sharri kaga aiki ya kare kenan tubi'a ala kulli qalbin bima fihi sai manzon Allah ya ce wa kufiyan nasul amal saboda haka aiki ya isa ga mutane ba a bukatar wani aiki kuma ba abin da za a jira sai tashin duniya saboda haka alama ce ta tashin duniya rana ta bullo ta yamma an samu hadisin Abu Huraira aka samu hadisin Abdullah ibn Sa'di an samu hadisin Abu Malik al-Ash'ari sannan aka samu hadisin Abu Zar al-Ghifari da kuma hadisin Abdullah ibn Amrin waɗannan hadisai gaba daya sun tabbatar mana rana za ta bullo ta yamma kaga kenan ya dace da fassaran da fassara ita wannan aya da tazo a suratul yasin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi in ka dubi tafsirin al-imam al-qurtubi yace qala al-ulama malamai suna cewa wa inna ma la yanfa'u nafsan imanuha inda tulu'iha min magharibiha abinda yasa imani ba zai amfani dan adam ba idan rana ta bullo ta yamma li'annahu khalasa ila qulubihim min al-faza'i saboda a daidai wannan lokaci razana ya shiga zuciya ma taqmadu ma'ahu kullu shahawatin min shahawatin nafsi abinda yasa Allah ba zai karbi imani ba wato akwai hikima idan mutum ya tashi da safe sai ga rana ta bullo ta yamma ba gabas ba zai samu tashin hankali zai samu firgita wannan firgitan zai shiga zuciyarsa zai kona duk wata sha'awa ta sabon Allah saboda haka idan mutum yana sha'awar zina ne misali gari ya waye sai ga rana ta fito ta yamma ai ba ma zina ba matar ma ya manta ta zuciyarsa kadawa take idan mutum yana sha'awar shaye-shaye da rana ta bullo ta yamma hankalinsa zai tashi saboda haka Imam al-Qurtubi ya ce malamai suka ce firgitan da dan adam zai samu zai ratsa zuciyar mutane har sai ya kona duk wata sha'awa da take zuciya wa tafturu kullu quwwatin min quwwal badan saboda haka duk wani kuzari na dan adam sai ya kare in ka ga mutum sai ka ganshi a cikin kasala hankalinsa ya tashi ya rasa ina zai shiga fasirun nasu kulluhum لإيقاظهم بدنو القيامة في حال من هبرة من هبره الموت سو ذاك أديدي وأن الله كتشين كدو بدنيا جباء دينتا الدنيا إن كدو بذاك جا هو نمتون ينأش كيم في رجتا إلين تمي متوا كون مثال إذا متوا تازوجا متون باش دلافيا إذا متوا تازوجا ليش ينأش جا وني ينا يوان دشي سأل الله كأي سري سبودا ya zo rabuwa da duniya ya tabbatar yana da yaqinin zai bar duniya to a daidai wannan gaba ne ake cewa idan mutum ya tuba ma Allah ba zai karbi tubansa ba saboda me ai ya tabbatar da mutuwa tunda ya tabbatar da mutuwa tubarsa ba za ta yi amfani ba to haka ma waɗancan mutane da rana ta bullo ta yamma a maimakon gabas lokacin da rana ta bullo duk wanda ka ganshi a duniya hankalinsa ya tashi kuma ya tabbatar duniya ta zo ƙarshe to kaga kenan gaban tuba ta kubuce dama Allah bai karban tuba idan dai aka isa gaban mutuwa mutumin da ya tabbatar da mutuwa ta zo gare shi dan ya tuba Allah ba zai karba ba ai irin tuban da Fir'auna yake na cikin alqur'ani ya tabbatar mutuwa ta zo sai ya furta kalmar shahada shine sai aka ce a yanzu ne zaka yi da ka tabbatar mutuwa ta zo gare ka ai lokacin da zai amfane ka ya wuce saboda haka yasa idan mutum rashin lafiya ya tsananta gare shi dan ka kwanta baka da lafiya idan kana ta istighfari Allah yana karba wannan shine wasiya da yafi dacewa ka yi wa mutumin da kaga alamar mutuwa ta zo gare shi wane ka yawai ta istighfari duk sa'ilin da ya nemi gafaran Allah Allah yana karba amma annabi ya ce inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir Allah yana karban tubar bawa in dai bawa bai kai ga shakuwar mutuwa ba da zaran an kai ga shakuwar mutuwa shi kansa mara lafiyan ya san zai mutu tablugu ruhu ra'sa khalqihi lokacin ne rai ya iso makogoro wa zalika waqtul muayana idan rai ya iso makogoro to an iso lokacin da mutum zai iya ganin mazauninsa a aljanna kuma zai ga mazauninsa a wuta da zaran rai ya iso makogoro kaga mutum yana shakuwar mutuwa to a daidai wannan lokaci ne alladhi yarafihi maqadahu minan janna aw maqadahu minan nar al-imam al-qurtubi yace a daidai wannan lokaci za a nuna mar mazauninsa a aljanna a nuna mar mazauninsa a wuta fal mushahidu li tulu'i shamsi min magribiha misluhu saboda haka sai al-imam al-qurtubi yace idan rana ta kullo ta yamma sai mutun yace ya musulunta ai musuluncin sa lokacin ya wuce kamar wancan ne da rai ya iso makogoransa yace ya tuba ga Allah Allah ba zai karbi tubansa ba wa ala hadha yanbaghi an takuna tawbatu kulli man shahada zalika aw kana kal mushahid lahu mardudun ma'asha saboda kai sa duk tubar da mutum zai yi a wannan lokaci Allah ba zai karbi tubansa ba kuma duk wata ibada da zai yi duk wani aiki na lada idan mutum ya aikata shi Allah ba zai karbe shi ba kaga kenan ya gwada cewar akwai lokacin da rana za ta daina fitowa bisa umarnin Allah tabaraka wa ta'ala Allah karka nuna mana wannan lokaci mai aya ta gaba ta ce
wal qamaru qaddarahu manazil hatta ada tarjun
wal qamara Allah ya ce shi ma wata yana da nasa hanya a sararin samaniya kaga kenan da rana da wata kowannan su yana da hanyarsa qaddarnahu manazila shi wata mun kaddara mar masaukai saboda haka wata yana da masaukai wanda mutane a duniya suna iya ganewa zaka ga girman sa na karuwa ko yana raguwa kadan 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 har dai a waye gari ya bace shi yasa Allah yace hatta ada har sai ya dawo kal urjunil qadim kaman reshen tsohon reshen dabino haka ibnu taymiya ya fassara litafi majmu'u fatawa yana mujallal na farko shafin 245 yace gusnu samarin nakli me ake nufi da al-urjun shine reshen bishiyar dabino reshen bishiyar dabino li'annahu idza qadima idan ya tsufa yaltawi sai ya lankwashe la yakadu yujadu illa mutaqawwisan munhaniyan idan dai aka ce ma reshen dabino ya tsufa matukar ya tsufa to zaka ga ya lankwashe yani idza qaduma wa yabisa idan aka samu ya tsufa sannan ya bushe wato sai Allah ya bada misalin yanda tsayuwan jinjirin wata yake zama kamar tsohon reshen dabino yanda yake karkacewa idan ya tsufa idan ya bushe kaga Allah ya tabbatar mana abin da yasa muke ganin wata hasken sa yana bambanta saboda masaukai da yake da shi idan an ce masaukai in ka daga ido ba za ka ga gidan da ya sauka ba ko ba ka ganin ga wani dutse can da wata ya zauna a'a kai za ka ɗauka sararin samaniya fili ne kawai amma shi Allah ya ce mana akwai hanyoyi wannan ya sa kake ganin wata yana da alamomi daban-daban saboda masaukansa ɗin ma daban-daban ne saboda hanyarsa daban ce me Allah ya ce a gaba lashamsu yanbaghi laha
وكل في فلك يسبحون
Allah ya ce la shamsu yanbaghi laha, ita rana baya kamata gare ta. Idan aka ce baya kamata gare ta, ana nufin la yatasahhalu lishamsi, ba abu ne mai sauki ba, ba wai za ta iya bane, ba za ma ta iya ba. Amma kaga sai Allah ya kawo kalmar la yanbaghi laha, baya kamata gare ta. Abinda ake nufi la yatasahhalu lishamsi, ba zai taba yiwuwa ga rana an tudrikal qamara, ta riski wata ba. Ba zai taba yiwuwa rana da wata su hadu ba, ba za su hadu ba. Ko da kaje ana kusufi, ba wai sun hadu ba ne, ba haduwa suka yi ba, layin hanyar su ce ta zo kamar ta hade daga gare mu, sai sa muke ganin sun taho a layi guda. Amma alqur'ani ya nuna cewa rana da wata ba za su taba haduwa ba. Sai ya ce wallal lailu sabiqun nahari, haka nan ma dare ba zai tsere mai yini ba. To sai Allah ya ce wa kullun, kuma kowanne fi falakin yasbahun, yana ninkaya a cikin falaki, kowannen su yana ninkaya a cikin falaki. Al-Imam Al-Qurtubi da yake fassara wannan aya yace kullun, da Allah ya ce kullun yani minash shamsi wal qamari wan nujumi wal kawakibi wal layli wan nahar, da Allah ya ce kullun, karka dauka ya tsaya ga rana ga wata, a'a. Ai, Allah ya kawo al-lailu sabiqun nahari, saboda ka ya hade da rana da wata da taurari, wal-lailu wan nahar, da dare da yini. Allah ya ce fi falakin, kowannen su yana cikin al-falak, yasbahuna, suna ninkaya. Idan aka ce yasbahuna, yajuruna wa yasiruna bi sur'atin kasabihi fil ma'i, al-Imam al-Qurtubi ya ce suna gudu, kuma tafiyar da suke yi kamar mutumin da yake ninkaya ne a cikin ruwa, wanda yake wanka a rafi. Kaga kenan suna da hanyar su, wannan hanya suna binta, kuma kowane da irin nasa hanyar da Allah ya ware mishi. Shi yasa Allah ya ce wa kullun fi falakin yasbahu. Kuma wani abin da zai gwada maka cewar duni, ƙasar da muke kai ita ma, Allah ya bada misalin haka da ita, shine Allah ya ce lashamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara, sai ya ce walal lailu sabiqun nahari. Ashe kaga ba rana ake magana akai ba, da ana maganar rana ne, da Allah bai kawo annaharu ba. Allah ya ce walal lailu sabiqun nahari, yana nufin ƙasar da kuke kanta, ƙasar da muke kanta ita ke juyawa ana samun dare da yini. Sai Allah ya ce wa kullun, ashe kaga ash-shamsu al-qamaru al-lailu wan-nahar, yana nufin ƙasar da muke kai, saboda ya ce wa kullun fi falakin yasbahu, kowannen su yana ninkaya a cikin falaki. Wannan ya zo a misalin sa, ya zo a suratul anbiya, misalin sa ya zo a suratul anbiya aya ta 33. Allah ya ce wa huwa alladhi khalaqal layla wan nahara, Allah shi ya halicci dare da yini. Sai ya ce washamsa wal qamara, ya halicci rana da wata. Kaga abubuwa guda uku kenan ko? Allah shi ya halicci dare da yini, sai ya ce da rana da wata. Me yake nufi dare da yini? Allah shi ya halicci ƙasar da kuke kai, wannan ƙasa da kuke kai ita ke juyawa tana samar da dare da yini, juyawanta ke samar da dare da yini. Kaga kenan halitta ce mai zaman kanta. Sai aka kawo washamsa, aka kawo walƙamara, da yake halittu guda uku ne Allah ya faɗa, sai ya ce kullun fi falakin yasbahun, kamar yadda Allah ya faɗa a ƙarshen wannan aya ta suratul Yasin. Haka nan Allah ya faɗa a suratul Anbiya, Allah madaukaki ya ce wa huwa alladhi khalaqal layla wan nahar wash-shamsa wal qamara kullun fi falakin yasbahun. In ka dubi bayanin Ibn Taymiyya, yana Majmu'u Fatawa mujallal 6 shafi na 592, yace ma zakarahu min annahum yasbahun, Allah ya ce dukkan su suna ninkaya, rana tana ninkaya, wata na ninkaya, ƙasar da muke kai ita ma tana ninkaya. Ya akai suke ninkaya? Yace tabi'an li harakatil falaki, saboda motsin da al-falak yake gudanarwa. Wannan motsi na al-falak shi yake taimakawa rana ta iya ninkayarta, wata ya iya ninkayarta, kama fil layli wan nahar, kamar yadda ita kanta duniyar da muke kai take wannan ne kayar fa inna ta'aquban layli wan nahari yace domin abinda yasa kaga dare na tafiya yini na zuwa tabi'un li harakati ghairihima saboda motsi da duniyar take juyawar da take shi yake samar da dare ya samar da yini saboda haka sai Allah yace kullun fi falakin yasbahun sai ibnu taymiya yace yatanawalul layla wan nahara washamsa wal qamara da aka ce kowannan su yana ninkaya a cikin falaki kaga kenan duniyar da muke kai ita ma tana ninkaya rana tana ninkaya wata na ninkaya kamar bayyana zalika fi suratul anbiya wanda hakan yazo a suratul anbiya to me ake nufi da falak kaga alqur'ani yazo mana da wata kalma Allah yace wa kullun fi falakin da rana da wata da taurari kowannan su yana cikin falaki yasbahuna suna ninkaya kowannan su yana cikin alfalak menene alfalak ar-rajib al-asfahani yana cewa abinda ake nufi da alfalak majaral kawkabi hanyar da tauraro take bi shine alfalak kashi kaga tauraro yana da hanya wannan hanyar Allah ya kira shi da sunan alfalak me yasa aka kira shi da suna alfalak summiya bihi listidaratihi an kira shi alfalak saboda a zagaye yake saboda zagaye yake kamar kwallo ka falkatil migzali kamar makadi makadi wanda mata ke kadawa suna abin nan kadin zare da shi zaka samu akwai alkhashabatul mustadira fi wasatihi al-imam ar-rajib yace zaka samu akwai katako da aka sassaka round sai aka sa a jikin shi saboda kan aka murza zaka ga yana ta juyawa a wuri guda to wannan katakon da aka sa da larabci suna kiran shi falakatul migzali don haka Abdullah ibn Abbas ya fassara da haka saboda haka ilimin da alqur'ani ya bayar shine wanda masana ilimin sararin samaniya suka taras duk wani ilimi na zamani da ake cewa an gano yanda hanyar taurari take ko a ce maka an gano galaxy ko nebula ko wani abu yaya tsarin sa yake da ka duba sai kaga a zagaye yake kamar makadi yanda malaman sunna suka fassara yanda kuma ayar alqur'ani ta tabbatar kaga Allah ya ce mana kowanne tauraro da rana da wata a cikin falaki wato hanyar su zagayawa suke rawun yake tafiya wannan fasaran al-imam ar-rajib kenan kuma in ka dubi an-nihayat fi gharib al-hadis fasaran da ibn al-asir yayi yana mujallal na uku shafi na 472 ibn al-asir yace al-falak abinda ake nufi da falaki madarun nujumi min as-sama'i idan ka dubi sama sama sarari ne to amma ba wai haka take kawai ba Allah ya mata hanyoyi hanyoyin da Allah yayi a sama su ake kira al-falak saboda haka yasa Allah yace kullun fi falakin kowannan su yana cikin hanya kuma al-falak din ga yanda tsarin sa yake sai ibn al-asir yace madarun jibi wato hanya ce dama wanda Allah ya tsara mata wurare kuma yanda Allah ya tsara mata wurare wani tauraro ba zai karo da wani ba shi yasa kaji Allah yana cewa la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa al-laylu sabiqun nahari babu shakka babu wanda yake Allah ilimi da hikima Allah ya tsara ma kowanne tauraro yana da hanyar sa haka in ka dubi lisanul arab yana mujallal 11 shafin 222 al-falaku ma ja'a fil hadis bayani yazo a hadisin manzon Allah annahu dawranus sama'i jujjuyawar da sama take ana kiran shi alfalaku wa huwa ismun lid-daurani khassa asali idan aka ce alfalak juyawar abu a wuri guda shine alfalak juyawar abu a wuri guda shine ake nufi da alfalak sai yace wal fulku amma idan aka cire fatahan fa'un sai aka sa dhamma alfulku sai ya zama me as-safina sai ya zama jirgin ruwa amma idan fa'un yana da fataha to sunan hanyar taurari kenan a sararin samaniya wannan ma yazo ta bayanin Abu Hilalin Al-Askari a littafin Al-Furuq al-Lughawiyya yana mujallal na farko shafin 282 me yake bambanta sama da al-falak kaga kenan ba abu ɗaya bane tunda Allah ya kira sama da suna sama kuma gashi anan Allah ya kira mana al-falak sai yace ibnu kutayba yana cewa asali da larabci idan aka ce as-sama'u kullu ma alaka duk abin da yake bisa abin da yazo a sama da kai ana kiran shi as-sama'u da larabci duk abin da yake saman ka ana kiran shi as-sama'u kine kullu ma alaka wa adallaka ya bada misali abin da yasa kenan ake kiran hadari da cewa sama Allah ya kira hadari da sunan sama wanda yazo a suratul qaf wa anzalna minas samai ma'an mubarakan wa anzalna minas samai mun saukar daga gajimare daga hadari amma hadarin sai Allah ya kira ta sama alhali ba makurar sama bane fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasi saboda haka da Allah ya ce wa anzalna minas samai yana nufin minas sahabi saboda duk abin da yake sama da kai ana kiran shi as-sama'u amma idan aka ce al-fulku fa sai Abu Hilal ya ce madarun nujum alladhi yadhmuha hanyar taurari wanda yake dauke da duka taurarin duniya wannan hanya shi ake kiransa al-falak sai ba da hujja da wannan aya da muka karanta wa kullun fi falakin yasbahun kowannan su a cikin al-falak yake ne kaya saboda kai sa al-falak hanya ce ta taurari da take sararin samaniya wanda Allah ya tsara ko da yake ba za ka iya ganewa ba amma masana sun sani saboda haka hatta turawa da ke tafiya suke harba kumbo da sauransu ba kowane lokaci mutum ake harbawa ba sai an yi lissafi yanzu hanyar wata misali hanyar wata tsakaninmu da ita kilo nawa ne a yi lissafin abinda za a harba a yi lissafin man da zai dauke shi domin ba ko da yaushe ne watan yake kusa da duniyar ba saboda hanyarsa ba wai guda ce yanda ko da yaushe tana kusa da duniya ba kamar ita rana ita kanta saboda haka waɗannan taurari da kake gani kowanne da hanyarsa akwai lokacin da yake zama kusa da duniya akwai lokacin da yake zama yana nesa da duniya Allah madaukaki ya dai tabbatar kowanne da hanyarsa yana daga cikin bayanin Ibn Usaymin al-Litahi Majmu'u Fatawa wa Rasailihi yana mujallal na 6 shafin 195 ibn usaymin yace wa hakaza tasiru shamsu wal qamaru fi falakaihima rana da wata da kake gani kowannan su yana tafiya ne a hanyar sa fintizamin bahiri a wani tsari mai armashi yace wasairin muhkamin da tafiyar su wanda an tantance shi an masa tsari ta inda ba zai taba zama barazana ga wata halittar sararin samaniya ba kullun yajri ila ajalin musamma kowannan su da rana da wata yana gudana ne zuwa ga ajalin da Allah madaukaki ya riga ya diba masa ila an ya azana Allah bi kharabi hadha al-alam yaushe waɗannan hanyoyi Allah zai wargaza su ranar da Allah yayi izini duniya ta zo ƙarshe to magana ta ƙare duk wata hanya da take sama za ta lalace fatakhruju ash-shamsu min maghribiha shi yasa rana za ta bullo ta inda take buya a maimakon ta bullo ta inda take bulla yace wanda hadisin al-Imam al-Bukhari hadisin Abu Dharr al-Ghifari ya tabbatar saboda kace Ibn Usaymin yace wa fi hadal hadis dalilun zahirun wannan hadisin dalili ne wanda yake tabbatar da anna ash-shamsa tasiru bi nafsiha ita rana tana tafiya ne da kanta kama ya dullu ala zalika kamar yanda ayar alqur'ani ta nuna wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha rana tana gudana saboda kan wani yace maka rana a tsaye take karka yadda Allah da kansa yace wash-shamsu tajri rana tana gudana kuma wannan shi ya nuna mu'jizar manzon Allah saboda hatta turawa da kasan da an dauka duniya wato abinda ake ce ma abin nan duniyoyi da suke tare da rana kenan ita rana a tsaye take sai zamanto taurari na zagaya ta shi kuma Allah sai ya ce ranan ma tana tafiya kuma sai ya tabbata domin ita kanta rana ai tana cikin taurari taurarin kuma kowane da hanyarsa kuma Allah madaukaki yace gaba dayan su tafiya suke yi saboda haka hatta ranar ba a tsaye take ba wannan ilimi Annabi Muhammad shi yazo mana da shi tun kafin wani bature kansa ya waye alqur'ani ya tabbatar wa shamsu tajri rana tana gudana wanda in ka dawo suratul fatir aya ta 13 yuliju al-laila fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-laili wa sakhara ash-shamsa wal-qamara me Allah yace kullun yajri li'ajalin musamma sai Allah yace zalikum Allahu rabbukum lahul mulku kaga ba anan kadai suratul yasin bane da Allah yace wash-shamsu tajri a suratul fatir Allah yace wa sakhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri Allah shi ya hore rana da wata kowannan su yana gudu dukkan su tafiya suke yi in ka dawo suratul luqman aya ta 29 zuwa 30 alam tara anna allaha yuliju al-laila fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-laili wa sakhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri ila ajalin musamma wa anna allaha bima ta'maluna khabir kaga Allah ya tabbatar da rana da wata kowannan su yana gudu in ka dawo suratul ra'd aya ta 2 Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha thumma stawa 'alal arshi wa sakhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma sai Allah yace yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun in ka dawo suratul yasin shine sai Allah yace lash-shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-laylu sabiqu an-nahari Allah yace wa kullun fi falakin yasbahun fa hadhihi al-adilla sai ibnu usaym yace wadannan ayoyin tukazzibu ma yuqalu sun qaryata korafi da ake yi min anna ash-shamsa sabita da ake cewa rana tana tsaye wannan magana ƙarya ce duk wanda yace maka rana tana tsaye la ta duru ba ta jujjuyawa ba ta tafiya wannan magana ƙarya ce domin ta saba ma ayoyin alqur'ani wa tadullu ala anna qawlu annahu qawlun batilun yana nuna cewa maganar banza ce ƙarya ce yajibu radduhu wa takzibuhu duk sa'ilin da mutum ji irin wannan magana ya ƙaryata shi domin ya saba wa ijma'in malaman sunna malaman sunna sun yi ijma'i rana a dunkule take kuma tana juyawa wata a dunkule yake yana juyawa duniyar da muke kai ita kanta a tsari na kwallo ne ibnu kasiri ya kawo bayanin nan a cikin albidayatu wan nihaya a mujallal na farko shafi na 64 yace haka ibnu hazmi wa ibnu almunadi wa abul faraj ibnu aljawzi wa ghairu wahidin min alulama'i ya kirga waɗannan malamai da ibnu hazmi da ibnu almunadi da abul farji shine ibnul jawzi malamai da yawa wanda akwai ibn taymiya shima sun ba da labari ijma'ul ulama duk malaman sunna sun yadda annas samawati sammai gaba dayan su kurawiyatun mustadira duk wata halitta ta sararin samaniya Allah ya yi ta ne a tsari na kwallo kuma tana juyawa sannan tana da hanyar da take tafiya kuma ba saman nan kadai ba sammai bakwai gaba ɗayan su haka Allah madaukaki ya tsara su abinda ya bambanta su da al'arshin Allah shi al'arshi annabi ya ce mana kamar rufi ne saboda haka yana ya zagaye duka halittun Allah amma banda al'arshin Allah duk wata halitta da take sararin samaniya tana shiga karkashin kullun fi falakin yasbahu kowannan su akwai hanyar da Allah ya ware masa wanda yake tafiya akai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك